الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك مولا سادوا أولا يمتشينا لاربا دران الحميس وان ديو إنا غنين الاسافين نيجيريا يو أكوني غواتن رجب واتن باقوي سورا وسوكا ساشي يو هدوني غواتا amma mai alfarma sarkin musulmi ya sanar da cewa litinin ita ce ɗaya ga wata a Najeriya wanda kuma akan wannan lissafin muke kaga talata yau laraba ya kama nawa kenan uku ga wata ko da za ka ganshi a wasu kalanda da wasu apps da ake nunawa hudu ga wata ba lissafin mu na Najeriya yau uku ne ga wata insha Allah watan bakwai watan Rajab ba hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1447 wanda dace da yau 24 ga watan 12 miladiya 2025 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka masallaci isha'u sunna dake wannan unguwa ta fantami a nan Gombe fadar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya a arewacin Najeriya da ma duniya gaba daya. In ba manta ba satin da ya gabata wancan sati na sama mun tsaya ne a cikin aya ta 172. Yau za mu tashi akan wannan ayan kuma mu fara da kan aya ta bayan ta insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda kuma yau shine darasin mu na 44 a cikin suratul baqara insha Allah. Kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda biyu wanda wasu ƴan uwa suka rubuto. Tambaya na farko yana cewa dangane da yayi sallan juma'a ne a wani masallaci sai ga wanda ya khutuban juma'a daban wanda ya bada sallah kuma daban sai yake ganin ya matsayin wannan sallah sallar ta yi ko ba ta yi ba. To abu na farko dangane da wannan matsala in ka je waɗansu ƙasashe za ka ga wannan abu sosai a Turai da hatta ƙasashen Larabawa inda na fara ganin wannan shine a Misra a masallacin angomu sai na ga wanda ya bada huduba daban wanda ya ja sallar juma'a daban nace na zo ta sabuwar duniya ta mu da a Najeriya ba haka ake ba. To Allah cikin iko bincike da karatu kullun kana yawo kuma kana ganin sababbin abubuwa wani lokaci wannan ne sa kai bincike akai mu a masaban malikiya ana hana wannan abun ba a yi shi yasa mu a nan kasan bamu san wannan ba in har ka ga limamin da ya khutuba ba shi ba da juma'a ba sai da in wani larura ya faru laruran kuma da ba za a yi jiran shi ba shi yasa wasu malamai suke cewa koda alwalan shi ne ta warware a jira shi ya alwala ya dawo dan ya ja sallan juma'a amma na in kaman wani abu ne na rashin lafiya ya halatta wani ya ja sallan juma'a wanda ya faru a wurare da yawa inda ke ga ko abocan ta ba irin wannan abu Allah jikan Mala Idris Abdulaziz ya taɓa faruwa da shi haka a masaban Abu Hanifa da masaban Hanabila Ahmad ibn Hanbal su suna ganin babu laifi wani ya kudu ba wani ya bada sallan juma'a wannan kuma shine fahimtan Sheikh Abdulaziz bin Bas rahmatullahi alaihi da Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi suna fatawa ne da masaban Hanabila cewa ya halatta babu komai. To akan wannan shine idan kaga an yi hakan sallan juma'an ta yi koda kai inda ka taso ba ga ana yin hakan ba wannan ba shi da alaka da ingancin juma'a ko rashin ingancin ta koda za a ce an yi khilaful aula abinda aka fi so shine wanda ya kuduba yi sallan juma'a in wanda ya kuduba ba shi ya ja sallan juma'a ba ainihin sallan juma'a ta yi insha Allah. Sai tambaya ta biyu yana tambaya dangane da mutumin da yana sallah sai aka yi ruku aka yi ruku aka dago shi bai sani ba ya kama ta sha na taba ga wannan abu wani muna tsaye da shi aka yi ruku aka dago wallahi yana tsaye da aka ga masallaci min sha Allah ina yayi nisa wani littafi yake karantawa musamman kaga a lokacin tilibu abun zai fi yawa ba Allah sauwake to a irin wannan abun ya mutun zai yi idan abubuwa guda biyu malami suka ce wa mun zuhi ma'anin ruku'i aw nasiya wanda aka matse shi bai iya yin ruku'u ba an yi ruku'un shi ba inda zai ruku'u ko kuma ya manta kamar irin wannan da ya kama ta sha bai ma san me ake ba har aka yi ruku'u aka dago yana lissafi so sai malami suka ce ta a wannan yanayin a lokacin da mutun ya tina ko kuma lokacin da aka dago da aka tafi sujjada ya samu daman da zai ruku'un ya dago sai ya bi sujjada kun fahimci yanda abin yake a lokacin da ka samu dama ka yi ruku'un ka dago sannan kuma ka bi su ka same su a sujjada kuma sallan ka tayi to zan ƙara akai kuma kaddara kuma sujjada ne sai aka yi sujjada babu inda za ka yi sujjada a matse ka ba za ka san wannan ba sai in ka taba aikin hajji akwai lokacin da harami yake wani irin cikanda musamman irin a ce ranar 8 a sori 7 6 7 ga watan Zulhijja a lokacin duk wani alhaji ya gama shigowa washe gari za a fita zuwa Mina ran 8 ga wata a lokacin zaka sallalle zaka zo sujjada ka rasa inda zaka yi to a wannan wurin jumhurin malamai jumhur daga mazhaban Hanaf na Abu Hanifa da mazhaban Shafi'iyya da mazhaban Hanabila da wasu daga cikin malaman Malikiya a cikin akwai Imam Ashhab duka suka ce ya halatta kai sujjada akan wani mutum kun fanci abin da kyau inda aka yi sujjadan ka duba ba inda zaka yi sujjada akan bayan wani kawai kuma sallan ka tayi wannan jumhurin malamai sun yi wannan fatawa wasu ma sun yi kai to ijma'i akan haka yanzu bayan shi ne kasan ka kai shine darduman ka an ga masallaci kace ya hakuri ba wurin sujjada ne a takaice dai duk inda abubuwa suka rikice musulunci ya bada mafita kai sujjada akan wani kuma sallan ka tayi insha Allah ba tare da wani sabani ba wallahi ta'ala ala wa alam zamu shiga karatu kai tsaye zamu tashi akan aya ta 171 وبالله التوفيق وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا
كلوا من طيبات ما رزقناكم
واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون
وبنجي سبحانه وتعالى يتي يا الذين آمنوا ياكم سي إيماني كلوا من طيبات ما رزقناكم كوشي دقا أبابي ما سدائي وأن دمك أزرتاكو دشي واشكروا لله ku gode wa Allah bisa ni'imomi da ya muku na zahiri da na baɗini waɗanda ba za su lissafu ba bisa ƙa'idan wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana lazulumun kafar surati ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innallaha ghafurur rahim surati an-nahl Allah ce dan za ku idan ya lissafa ni'imomin da na muku ba za ku iya kewaye su ba bi ma'ana ba za su lissafu ba lalle dan adam lazulumun mai yawan zalunci ne kafar mai yawan kafirci mai yawan kangare wa ubangiji subhanahu wataala a wata aya kuma Allah ce innallaha ghafurur rahim lalla Allah kan mai gafara ne mai kuma ainihin jinkai to a wannan ayan Allah sai ce washkuru lillahi ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun, in dai har shi Allah kuke bautawa. To sai malamai suka ce ashe rashin godewa Allah ainihin alamu ne na kafircewa Allah subhanahu wataala. Isa ce ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun, sun san ni'imomin Allah sannan kuma suke inkarin su. Allah ya ma komai kace bai maka ba, Allah maka ni'ima ta lafiya, ya maka ni'ima na iska da kake shaka, ni'imar ruwan da kake sha, imma ruwan famfo ne ko na rijiya ne ko ruwan sama ne, duk wannan ni'iman da Allah maka ce ni Allah bai min komai ba, to wannan alamu ne na kafircewa Allah subhanahu wataala. Kisa ce wa aktharuhumul kafirun, mafi yawan mutane kan masu kafircewa Allah ne subhanahu wataala, bi ma'ana masu kafircewa ni'imomin Allah subhanahu wataala. Wannan ayan akwai mai kama da ita a cikin suratu al-mu'minun. Allah subhanahu wataala kamar da ya tabbata a cikin hadisi ingantacce daga Abu Huraira ruwayin Imam Ahmad dan Hanbal, annabi yake cewa a cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس النبي تياكو متاني ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا للي الله كان مي تسركي ني بايا كربا كما سي مي تسركي وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين للي الله يا عمرتي ممني ده ايرن ابن ده عمرتي منزني ده شي فقال سي منزن الله يكي سبحانه وتعالى الله يكي يا ايها الرسل ya ku manzanni gaba dayan su Allah bai cire kowa ba, yace kulu min at-tayyibati, ku ci daga dadadan ababe wadanda muka azurta ku da shi, wa amalun salihan, ku yi aiki nagari, inna bima ta'maluna alim, lalle ni Allah kan masani ne dangane da abin da kuke aikatawa. To kaga idan manzanni Allah zai kira su da wannan, ya musu umarni da su ainihin yi aiki nagari, sannan su ci daga ababe na halal, ina gani ku kai, sai Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, sai zama umarnin da Allah ya yi manzanni da shi na su ci abin da yake halal. Haka Allah ya irin wannan umarnin ga mummunai, su ma su ci abin da yake halal. Da Allah ya wannan maganan, sai lissafa mana dan sababi wanda yake na haramun. Allah sai ya ce mi inna ma harrama
عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
Allah ce innama abun sani kadai harrama alaikumul maitata, an haramta ainihin abun da yake mushe ne akan ku. Abun sani kadai abun da Allah ya haramta muku, tunda yace kulu min tayyibati, ku ci daga dadadan ababe na halal, ma razaqnakum, kaga ma din nan ta shigar da duk abun da yake arziki ne. Arzikin ya fito ne daga karkashin kasa ko ya sauko ne daga sama ko an same shi ne ta hanyar an kera shi, duk abin da yake mai dadi ne to ku ci, amma akwai ababan da yake Allah ya haramta mu. Sai ce kadai abin da na haramta akan ku shine almaitata, abin da yake mushi. Dukkanin dabban da yake ya halatta a ci, to idan ta zama mushi bai halatta a ci ba. Malamai suka ce abin da ake cewa mushe shine abin da ya mutu da kanshi, wannan shine definition na mushi. Abin da ya mutu da kanshi, wannan abin a musulunci ya zama haramun a ci. Duk abin da yake da kanshi ya mutu, ba ainihin kashe shi aka yi ba ta hanyar da shari'a ta tsara, to wannan abin shi ake cewa mushi. To duk abin da yake mushe ne Allah ya haramta muku shi. To da wannan ainihin hadisin yazo, a da wannan ayat ta zo, sai aka samu hadisi kuma karara. Annabi alaihi salatu wasalam ya rage fadin kalman almaitata, cewa an haramta muku mushe. Annabi sai ya ce amma banda mushin abin da yake a cikin ruwa, duk abin da yake a ruwa yake rayuwa, sai ya ce alhillu maitatuhu, duk abin da yake mushe ne a cikin wannan ruwan to halal ne a ci. Wannan hadisin Imam Malik ya fidda shi cikin Muwatta, Imam Ahmad ibn Hanbal cikin Musnad, Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Ashabu Sunan Al-Arba'a, duk sun fidda hadisin daga Abu Huraira. To kaga anan zaka gane cewar mahimmancin hadisi dangane da alqur'ani mai girma dan abinda Allah ya ce an haramta cin bushi to kaga ashe kifi haramun ne sai an yanka shi ba abinda ke halatta maka cin kifi sai in hadisi ka kawo ina fata kun gane ke sa raba qur'ani da hadisi kamar raba Allah da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kace kai imani da Allah baka imani da annabi Muhammad ba alaihi salatu wassalam kaga ka rushe musuluncin ka gaba daya to haka in kace ka imani da alqur'ani baka imani da hadisi ba ka rushe musuluncin ne gaba daya a hadisi sai annabi ya ce alhillu maitatuhu abinda yake mushe ne a cikin ruwa halal ne a ci sai ya ce waddama an haramta muku jini duk jini da yake daman masfuhan idan aka yanka dabba wannan jinin da ya zuba haramun ne ka yi ba kai amfani da shi ko ka ci ko ka sha ko ka sayar gaba ɗaya haramun ne saboda Allah ce waddama sai a wata aya cikin suratu al-an'am yace audama masfuhan shine jini wanda yake mai gudana wanda aka yanka dabba aka zubar da shi ko aka soke raƙumi jini ya zuba to wannan jinin haramun ne ta kowace irin hanya to sai aka samu hadisi kuma annabi ya faɗa cikin wannan hadisi ingantacce alaihi salatu wassalam hadisin Ahmad dan Hanbal ya fidda shi haka Ibn Majah haka Ad-Darqutni da Imam al-Baihaqi duk sun fidda hadisin daga dan Umar Allah kara masa yadda annabi ya ce uhillana na maitatali wa damani an halatta mana mushe guda biyu an halatta mana jini guda biyu sai ce fa ammal maitatu amma mushen da aka halatta mana mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama as-samaku wal jarad shine kifi da ko fara fara ya halatta ci in kana ci naga har ma da yaji ake sirwa yanzu to da nyunwa ta yi kaka gida a Najeriya in ba nyunwa ba ka ga ana auna fara kwano kwano da rabin kwano har guzirin shi ake Allah ya sauke da dai ba san wannan abun ba sai a wasu jahohi can inda bayan mu suke rayuwa an gane ko wuraren kanurai amma asali as-samaku wal jarad to kaga kifi da fara to sai wani hadisi kuma yace da duk abin da yake rayuwa a cikin ruwa ya halatta abu na biyu sai yace wa amma daman amma jini kuma guda biyu da aka halatta mana al-kabid wa al-ihal shine hanta da kuma ainihin sefa asalin su jini ne sefa kan da ka kalle shi ma kaman jini ne daskare to tabbas jini ne amma ya halatta mutun ya ci da nasin hadisi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jini na biyu wanda bayan hanta da sefa da malami suke karawa jinin da yake jikin nama akwai lokacin duk yanda zaka wanke nama in an zuba shi a tukunya sai kaga jini wannan babu laifi biro mu da kayan yaji ya halatta ina fata an gane yana cikin jinin da shari'a musulunci ta afuwa ya sha bamban da jinin da zaka ebo asalin gundarin jinin ka sha to sai Allah ya ce walahamul khinzir da naman alade wannan shi bai bukata wani ta'arifi naman alade gaba ɗayan shi haramun ne da naman alade da fatan alade da kashin alade da kisan alade dukka haramun ne an kira nama ana nufin aladen gaba ɗayan shi duk abin da yake alade a daga jikin shi fita wannan abun haramun ne a cikin addinin musulunci kuma uhilla bihi li ghayrillah sannan kuma an haramta duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba uhilla asalin shi daga al-ihlal ne al-ihlal shine daga murya a lokacin da aka ga wata shine al-ihlal shi yasa jinjirin wata ake kiran shi da al-hilal wata yana da sunaye guda hudu a musulunci akwai al-hilalu akwai al-qamaru akwai al-badru akwai kuma sai wanne na karshe ash-shahru an gane ko al-hilal shine daga ran da wata ya fito a saman nan sunan shi al-hilal daga washe gari ba sunan shi al-hilal ba ranan farko da aka ganshi shake kira al-hilal amma da ya kwana daya ya tashi daga al-hilal ya koma al-qamar to zai ci gaba da zama al-qamaru har sai ya kai 12 ga wata daga ran 13 ga wata ba sunan shi al-qamaru ba sunan shi al-badru ina fata an gane isa mai alburda mai 20 ne yake cewa tala'ala abadaru salihati wa shamsuha inji alfazazi albadaru wataran 13 da ran 14 da ran 15 duk sunan shi albadaru daga ran 16 daga wata kuma ya ƙara koma wa sunan shi na alƙamaru an gane ko kaga ran kwana daya sunan shi alhilal ran 13 14 15 albadaru daga ran 2 ga wata har zuwa 12 ga wata alƙamar daga ran 16 sai ƙara koma alƙamaru har sai ya kai 20 da ainihin 7 da 8 da 9 daga da 9 zuwa da 30 ya zama ash-shahru wata cikakke kenan an gane ko to shi yasa kalmar al-hilalu daga naka samu al-ihlal daga murya to uhilla bihi li ghayrillah shi yasa ake ce ahalla bil talbiyati ya daga murya na labbaika allahumma labbaika ko ace ahalla bil hajji ko ahalla bil umrati lokacin da mutum ke talbiya na hajji ko na umra saboda daga murya ake yana cikin zikirin da ba a yin shi a boye karka ji aikin hajji ko umra kana labbaika allahumma labbaika a cikin sirru wannan bid'a ne daga murya ake an fahimta na abin da kyau to sai malami suka ce to me yasa Allah ya amfani da kalmar uhilla a wurin yanka aka ce a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci mushrikain suka dauko dabba za su yanka wa gumaka to suna daga murya suna kiran sunan wannan gumakan da sulata da su uzza da su manata da dukkan wani gunkin da dan shi za a yanka wannan dabban sai ana kiran sunan shi kuma ana daga murya dan a gamsar da shi a faranta masa rai to sai Allah ya ce ma uhilla bihi li ghayrillah sai amfani da wannan kalman wajen duk dabbar da aka yanka ba da sunan Allah ba subhanahu wataala to anan sai wata matsala ta taso aka ce idan aka ce duk dabban da aka yanka ba da sunan Allah ba haramun ne a ci to kuma musulunci ya halatta cin abincin ahlul kitab haka ne ko ba haka ba da nassin alqur'ani Allah ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum cikin suratul al-ma'ida to kaga suratul ma'ida a wajen waɗansu sahabbai ita ce sura ta ƙarshe ma da ta sauka alqur'ani mai girma dama sabarin da aka yi surori guda uku ne amma suratul ma'ida tana cikin suran da wasu malamai suka ce daga cikin sahabbai ita ce akhir suratin nazalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam to kaga a ƙarshe ƙarshen ma musulunci aka halatta wannan hukunci ke yasa malamai suka ce hukunci ne har tashin kiyama cin abincin ahlul kitabi halal ne sabanin waɗanda yake ba ahlul kitabi ba yan addinin budda ko hindu ko wane ne ko masu bautan wani abu daban amma waɗanda suke addinin yahudanci ko addinin nasaranci christianity kenan abincin su halal ne a ci wani ya ce alhamdulillah yana da makwabta gobe kenan to a ran sai malami suka ce to yankan su ba kun gane ko sai suka ce ai Allah ya san suna yankan kuma ya ce a ci sadaka ya halatta duk yanda zaka kawo Allah ya san ya zama exceptional ne wannan akwai al-mustathna min al-hukm al-am a musulunci akwai wannan a kebe wani abu daga cikin gamammen hukunci sai a ware a ce banda wannan dan me haka Allah ya ga dama shine mai abun ya ce haka za a yi to kai asuwa sai ka sallama mishi yasa Allah yake cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima imanin kenan ai hukuncin da kai kana ga ba haka ya kamata ai ba ka sallama sallamawa tasliman din tauhidi ne ina fata an gane to a karkashin wannan halal ne cin abincin ahlul kitabi a cikin shekara gaba daya babu wata ranar da bai halatta ba bisa ga zance mafi karfin dalili da abincin da aka yi ran juma'a da wanda aka yi ran lahadi duk halal ne a ci da wanda aka yi shi a watan ramadan da wanda aka yi shi a watan disamba duk halal ne a ci ina fata an gane wannan shine fatawan da ahlus sunna suke kai bisa ga zance mafi karfin dalili wuri ɗaya ne suka yi sabani wannan sabani kuma tun daga lokacin sahabbai nana Aisha Allah ya kara mata yadda da wasu daga cikin sahabbai suna ganin duk wani dabban da aka yanka dan girmama wata rana ta shirka wannan dabban ba za a ci ba ba nassan ne hadisi daga annabi ba alaihi salatu wassalam amma an tambaye nana Aisha ta bada wannan amsa ya zo daga wasu kuma daga cikin sahabbai kun fahimci abin da kyau suna ganin duk wata dabba da aka yanka dan girmama wata rana wacce take ba ta musulunci ba to wannan dabban ba za a ci ba to sai malabe suka ce amma idan naman da a kasuwa suka so babu laifi a goge wuya da shi ku gane bambancin abu suna magana akan dabban da aka yanka amma yanzu yanda kaga ai ba kowa ke layya ba saboda halin da ake ciki ko haka su ma ba kowa ke yanka a wannan ranan ba galibi kasuwa suke zuwa su sayo nama a takaice dai akwai fatawoyin da muke badawa ba kai da kake nan ba dan wanda suke nesa yawon ka ne kadan in ka shiga wani guza ka san dole ka sauka akan fata wanda kake saboda babu maslaha a cikin ta ina fata an gane na ya halatta karba wani suka dauki kaza guda suka baka da ranta ya halatta ka je gida a gyara babu komai sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Umar dan Khattab hatta waɗanda yake ba ma ahlul kitabi ba sun kawo musu kyauta a lokacin bukukuwan su na shekara suka karba suka ci suka ce wani shekara ma ku ƙara kawo mana sayyidina Ali ma yace wannan abu mai dadi daga yana aka ce ai makwabtan mu ne su wani suka kawo sai Emmanuel yace ya kamata kullun suna wannan bikin ba kaga duk imanin ka ba kai sayyidina Ali bin Abi Talib ba ba kai sayyidina Umar ba wanda shi shedan ma ba su hada hanya da shi ina fata an gane to akwai ƴan uwanmu da suke zaune a wuraren da sune minority in ka dauke fatawa wata mai zafi ka ba su wacce a Makka da Madina take aiki su baka taimake su ba kuma a musulunci akwai fata wanda zaka yi ta a Kano a Enugu ba ita yake kamata kai ba ina fata an gane akwai fata wanda zaka yi ta a Makka ko a Madina a Najeriya ba ita yake kamata kai ba saboda environment din da mutanen ba iri ɗaya bane ba a can zaka samu 100% su kan musulmai ne kuma musulunci ke jagorantar su mu kuma nan kasa ne na mutane guda biyu ainihin ke jagorantar mu na fata an gane to shi yasa akwai mura'at na ainihin addinin mabaniyun ala misali haka Nasir Sa'idi yace an gina addinin musulunci ne akan maslaha ya za a fahince ka ya za a zauna lafiya da kai a korin da ake zafi a korin da ake sanyi wurin zafi ai zafi wurin sanyi ai sanyi wurin da ake buƙatar sassauci idan kai zafi to kai shirme wurin da ake buƙatar ai zafi kai sanyi nan ma kai shirme wato balancing ake yi ina fata an gane fa man turra ghayra bajin ya fito ko fa man turra ghayra bajin wala adin fala isma alayhi fa man turra duk wanda ya buƙatu ya shiga ainihin tsanani yana matukar jin yunwa shin al-ittirad da ake nufi ghayra bajin amma ba mai kokarin yin zalunci ba yana so ya ci mushe ko yana so ya ci naman alade ya shiga al-ittirad al-ittirad shine ko a mutu ko a rayu yana jin yunwa a wurin da babu abinci sai mushe in bai ci ba ko mutuwa zai saboda yunwa babu abinci a kusa babu garin musulmai a kusa kila yayi 24 hours bai ci abinci ba misali ya hadu da wasu maguzawa suka ce ga wani nama akuya nan da ainihin muka yanka misali kaga mushe ne dan su ba ahlul kitabi bane ba ya halarta karba ya ci yaci daidai gurgurdan abin da zai rayu malamai suka ce kare zauna miƙe kafa yace a kawo yaji yayi ta iba suka ce ci gurgurdan yanda zai kashe wannan yunwa shine al-ittiraru kenan ko a mutu ko a rayu ba irin larura na bahaushe ba larura na shari'a ina fata an gane to Allah ce fa man turra duk wanda ya buƙatu matsananciyar yunwa gaira bagin ba mai kokarin yin zalunci ba wala adin ba ko mai ainihin ketare iyaka ba ba wanda zai ta'addanci wa shari'a ba fala isma alayhi babu laifi akan shi ya ci wannan abun gurgurdan wannan larura Allah sai ya ce inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai dangane da wanda ya ci wannan abun a bisa larura kaga hikima Allah subhanahu wataala shi yasa malaman da suke nazari game da alqur'ani suka ce duk ayan qur'ani karshen ta na alaka da farkon ta sai dan kai ne baka fahimta ba duk karshen aya yana alaka da farko kaga Allah da ya fadi fa man turra ghayra bajin wala adin fala isma alayhi inna Allaha ghafurur rahim ke sa wani yaji wani yana karanta qur'ani suratu ainihin al-maida was-sariq was-sariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim na sani ai wala sai shiru yace kai ayan nan anya dai ne kuwa kuma shi wanda ya ji din shi ba alaran ma bane ba shi kawai ya sallaraci ne yace in dai haka ayan nan take to qur'ani akwai matsala shi yau ya ci gyaran Qur'ani sai shi alaran mai ce kai jahilin banza mu za ka gyawa da muka haddace shi gaba ɗaya daga Baqara har Nasi yace wallahi ba haka bane ba in kuma haka ne Qur'ani Allah ya kuskure da aka samu wadansu alaramomi aka ci karanta yace was-sariqu was-sariqatu faqtahu aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu gafu aka ce ba dai gafurur rahim ba ai dai gafurur rahim ne ayin an yi kuskure kenan dan an ce da barawo namiji da barawniya mace idan kun kama su ku yanke hannunsu sai aka ce wannan yanke hannun da aka musu jaza'an bima kasaba nakalan min Allah azaba ne ukuba daga wurin Allah saboda abin da suka aikata ya kuma za a ce wallahu gafurur rahim bai dace da farkon ayin ba amma wallahu azizun Allah mabuwayi ne hakimun mai hikima wato izzan shi da buwaye shike iko akan kowa da komai hakimun akwai wata hikima da yake a yanke musu ina fata an gane kaga karshen ayin ya dace da farko amma inda an ce ne an gafarta musu sai a ce wallahu gafurur rahim amma an musu hukunci kuma abai kamata a ce gafurur rahim ba shi yasa Allah ya ce dangane da ainihin sakin aure sai yake magana dangane da waɗanda suka yi ila'i lillazina yu'luna min nisa'ihim yace tarabbus arba'atu ashrin fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim yace wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim can yafi dace da ghafurur rahim nan kuma an ce azamu talaqa in sun kulla niyan za su yi saki a ran su ko da ba su bayyana ba wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani ne haka duk karshen Qur'ani yake to a wannan gaban matsala ta karshe da zan dauko wajen ittirar da aka ce wanda ya shiga tsananin jin yunwa kamar zai mutu ya halatta ya ci mushe Imam al-Qurtubi cikin tafsirin shi sai kawo wata matsala yace kai ne kake jin yunwa na a mutu ko a rayu ga mushe ga kuma wani abincin da yake in ka dauka satin abincin kai amma na halal ne wanne kamata ka ci da abincin sata na halal da mushe na halal wanne fi dan a lokacin kai mushin halal ne a wurinka ga kuma wani abincin halal kuma shi ba naka bane ba wanne kamata ka dauka kunyi sabani fa na ya ce za ka dauki abincin da manaka amma dukan siya wanda ka dauki mushe fala isma alaihi inna Allah ghafurur rahim in ji shi kenan fa ba in ji ni ba malame sun yi ittifaki ba su da sabani wannan na satan ya halatta ka dauka wannan ittifaki malame suka yi kun kwance na abin da kyau suka ce in shi har mai mutunci ne mai kaya yana tsoron Allah ya san halin da ka shiga ya kamata ya barka in ma bai barka ba shari'a za ta ainihin fidda kai ko da kotu za a ji dalilin su shine hadisi ne tabbata daga manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da ainihin wannan matsalar akwai wani daga cikin sahabbai ya ainihin bada labari yace yana cikin tsananin jin yunwa ya kuma zo Madina ya shiga lambun wani ya tsinki ainihin abin cikin lambu yace amma yunwa yake ji bayan ya ci ya take cikin shahara ya guziri a aljihun shi zuzuba yana gama sai ga mai gona ya zo mai gonan kuma dama kakkarfa ne ya masa wasu ƴan maruka haka dai wasu ƴan adadi ya kuce kuma ya kuma kwace min izar dina kamar kace riga ko wani abu yace na kwace wannan rigar naka gurgurdan satin da kame ya kuma ebe sauran abin da ya iba zai guziri da shi sai ya taho da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya ba shi labari wannan hadisi an ganta a cikin ruwayi ibnu maja a cikin at-tijara to da yazo ga annabi ya ce ga fa abin da wane mai annabi ya aika a kira shi ina karanta abin da Hausa saboda lokaci da yazo fa qala lirajuli sai annabi ya ce da shi wannan mai gona da annabi ya tabbatar da yunwa ta sashi wannan abu sai ya ce ma at'amatuhu idza kana ja'ian wala allamtahu idza kana jahila annabi yace baka ciyar da shi ba in ya tabbata yunwa yake ji baka taimaka ba baka kuma karantar da shi ba in shi jahili da dangane da laifin ne me yana duka da kwace masa kaya na farko me ya masa da rigar shi annabi yace kuma dauko buhu guda na abinci a bashi ina fata an gane. To a karkashin wannan malame suka ce sana abu na biyu kuma wani hadisi daban cikin sunan Abu Dawud hadisi ne shi ma Hassan wani sahabi ke bada labari Abdullah bin Amr bin As yace an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da yake tsananin jin yunwa sai ga ainihin abinci ko kayan lambu ko wani abu ya halatta tsinkaye ci sai annabi ya bada amsa a cikin wannan hadisi yake cewa man asaba minhu min dhi hajatin duk wanda ya samu wani abu ya ci wanda yake yana cikin tsananin bukata bifihi ya dauka da ya ci a bakin shi ba iba tafi da shi ba sai annabi ya ce ghayra muttakhidil khubna ba tare da ya iba ya zuba aljihun shi ba kwargodon abin da zai ci yace falashe alai babu komai akan shi kun gane wannan abin da kyau yace in ya ibi gwargwadon abin da zai ci ne saboda jin yunwa ba ya iba bane ya tafi da shi falashi alaihi babu komai akan shi kuma hadisi ne hasan to sai malamin suka ce to akan ka ci wannan musha in kana jin yunwa in kaga abincin da ba naka ba ko na sata ne halarta ka dauka ka ci gwargwadon abin da zai sa ka koshi ba ka iba kai guziri ko ka ci zaka tafi da shi ba na'am sai da bisu mutu duk su mutu eh na san abin ne sai tambaya an gane ko mutane ne suna tafiya cikin sahara babu abinci sun rasa komai wai wani malam yace ya halatta wai su yanka dai su ci wannan ƙarya ne wannan fatuwa kuskure ce kuma bai halatta ba an fance wannan abin da kyau shi dan adam babu inda ake ma uzuri ka kashe mutum kana kashe mutum ne kada in yazo zai kashe ka self defense kenan ko in ba wannan ba haramun ne kashe mutum a musulunci sai dai yunwan duk ta kashe ku gaba daya amma haramun ne a yanka wani a ci wannan fatawan ba gaskiya bace ba fatawa ce da aka gina ta akan jahilci kun fahimci wannan abin da kyau yawa ba a yanka dan adam sai dai ku samu raƙumin wani buzu ko yanka a ta rigima amma dan adam kan ba a yanka shi a ci dan wato ba a keta alfarman dan adam kawai wai dan a kashe wata bukata an fahimci wannan abin da kyau Allah ya ce inna Allah ghafurur rahim dalle Allah mai gafara ne mai jin kai sai Allah ya ce ni
innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi buhunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawma al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim
kafin mu shiga wannan ayan akwai wani asar wanda Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi daga A'amash wai A'amash araman Sulaiman bin Mahran yawa daga A'amash daga Abid Duha daga Masruq daga cikin manyan daliban Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yadda yake cewa duk mutumin da yake cikin al-ittirar matukar jinin wane ya mutu ko ya rayu sai ga mushe da Qur'ani ya halatta masa ya ci ko wani abincin da bai halatta ba ko kuma kayan sata da aka ci ya halatta ya dauka ya ci sai ya ki saboda tsabar imani kasa akwai irin waɗannan eh shi tsabar imani ce kasa akwai masu wuce gona da iri shi imanin shi ma fi na annabi da sahabbai sai ya mutu saboda wannan yunwa yace to ya kashe kanshi hukunci hukuncin wanda ya kashe kansa ne wanda ya kashe kansa kuma dan wuta ne dan yanzu ya ki yadda da magana Allah da magana manzo kenan Allah da ya haramta cin yace in zaka mutu da yunwa kaci kai kace kai ba zaka ci ba kaga yanzu Allah karena kenan annabin da yazo na shari'an shi yace ya halatta kaci nan ma kace ba zaka yi ba to idan yunwa ta kashe ka saboda wannan yace ya kashe kanshi da khalan nara kuma sai ya shiga wuta Allah ya kiyaye sanin wannan yana da muhimmanci yasa duk abin da zaka yi na imani da takawa kai shi a da'iran abin da Allah ya sauke shar'anta kar ka ce imanin ka har ya wuce ina fata an gane daidai ne ka ce kai saboda tsabar imani insha raka a goma zaka yi sallan ka tayi ba tayi ba to shi yasa ba a ragi ba a kare a cikin shari'ar musulunci ana tsayawa ne inda aka tsaya da kai ka tsaya inda aka ce kai gudu kai gudu inda aka ce kai sassarfa kai inda aka ce kai san da kai inda aka ce ka zauna ka zauna to wannan shine bin Allah shine bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzala Allah min alkitab lallai wadannan da suke boye abinda Allah ya saukar mana alkitabi a cikin littatafai alkitabu anan ana nufin alkutub saboda alifun da lamun lil jinsi ne ba alifun da lamun na ma'rifa ba kaman fadin Allah cikin suratul maida wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi muhaimina alayhi fahkum bainahum bima anzala Allah alkitaba a wancan ay ana nufin alkutubu littatafai ba littafi guda daya ba to wadannan da suke boye abinda Allah ya saukar min alkitabi a cikin littafi na siffofin annabi da gaskiyar alqur'anin da yazo da shi da gaskiyar musulunci da yazo da shi wayasharuna bihi thamanan qalila suke musanya shi da dan wani kudi kadan Allah ce ulaiika irin waɗannan mutane ma yakuluna fi butunihi illa nar ba abinda suke ci a cikin cikunan su sai wuta duk wanda zai boye gaskiya dan wani kudi da za a bashi duk wanda zai boye gaskiya dan wani kujera ko matsayi da zai samu na duniya to wannan abin da aka bashi yake ci ba abin da yake ci face wutan jahannama ke sa Allah faɗa cikin suratul annisa'i innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma yace innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira kuma ya tabbata a cikin hadisi ingantacce annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam hadisi ne muttafaqun alaihi bukhari da muslim yace alladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati inma yujarjiru fi batnihi nar jahannama duk wanda yake cin abinci a cikin plate na zinare ko yake shan abin sha a cikin kofi na zinare ya sani yana kwankwadan jahannama ne a cikin shi annabi yake cewa wannan naka kure na a duniya kuna ku yana aljanna to duk wanda ya gaggawan abin shi na aljanna ya kawo shi duniya to ba za a bashi wancan ba ina fata an gane to cin jahannama da aka ce bi ma'ana kaman kwatance ne ai yanda ka san mutun na cin wutan jahannama haka wanda yake cin kudi ko duk wani dama da ya samu dan ya boye gaskiya Allah ya ce wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama Allah ba zai magana da su barin tashin kiyama ka san ko mahaifinka ne fushi da kai sai yake ma magana ya zaka ji in kana ganin girman mahaifinka ko a makaranta malamin kai ki maka magana ko mai gidanka ki ma magana ya zaka ji tashin hankali da zaka shiga ko a ce oganka a wurin aiki ka gaishe shi ke kula ka dole zaka shiga damuwa to ran tashin kiyama Allah ba zai ma magana ba a wani tafsiri malamai suka ce ba magana bane Allah ba zai musu ba ba zai ba su damun su yi magana ba ka san akwai laifin da in kai ba za ma baka damun kai magana ba rufe mana baki ba a so a ji komai daga wurinka wato ka cika mai laifi kenan ba ma magana wani kai bayani ba a so a ji bayaninka shine wala yukallimuhumullahu yawmal qiyama wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba zai gafarta musu ba zai ba da daman a cece su ba shi ma ba zai cece su ba kun san akwai ceton Allah subhanahu wataala idan annabi ya ceto alaihi salatu wassalam annabawa suka ceto da manzanni da salihan bayi da as-siddiqu da ash-shuhada'u duk aka gama iyaye nagari ainihin iyaye nagari suka ceci iyayensu idan aka gama wannan gaba ɗaya kaf sai Allah ya ceto kowa yayi ceto saura ceton arhamur rahimina saura ceton oga kwata kwata ke kira kanshi da arhamur rahimina duk wani mai tausayi to ga uban shi shine mai tausayi masu tausayi mafi tausayi masu tausayi a lokacin annabi ya ce duk wanda yake da imani daidai da kwayan zarra sai Allah ya fidda shi a wuta duk wanda ya mutu da imani tarin zunubi ya kai shi jahannama a wannan lokacin Allah zai shafi da shi babu wani mai sujjada da zai saura a ban kasa haka za ta fito da su wato malam Allah abun tsoro ne shi yasa ka bi Allah a hankali dan uwa shi yasa nake faɗa kullun wallahi sai an shiga aljanna sai dai ka mutu da bakin ciki akwai wanda shi baya so a shiga sai ya tura mutane gaba ɗaya ce in jahannama Allah sauwaje to Allah zai ce duk wanda yake da imani misqala zarratin haka annabi ya faɗa daidai da kwayan zarra Allah ya cafi da shi na yafi mishi to shi sa babban fatan da muke shine mu shiga cikin ceton annabi na farko ko sa samu wannan ta'addawa shi baya san ceton annabi a Najeriya wani ainihin sakare Allah ya sauwaje amin wato ceton manzon Allah a lahira ko wani abu har annabawa suna neman shi hadisi karara cikin sahihul bukhari za a zo wurin annabi adam ana neman ceto Allah ya fushin da bai taba irin shi ba shekaru 40 ana sai Allah bai kula kowa ba 40 years kuma shekarun lahira ana tsaye Allah yake kowa magana a zo gun annabi adam ya ce ina yau Allah ya fushin da bai taba irin shi ba ni ban isa na je fadan Allah ba a zo gun annabi nuhu annabi ibrahim afwan annabi ibrahim ya ce ina a ce kai ne khalilullah ya ce yafi karfin shi yau kan babu maganan zuwa gaban Allah kowa ta kanshi yake a je gun annabi musa a je gun annabi isa ya ce ni da ake bauta min a duniya ni na isa ma in je wurin Allah yau annabawan kansu a cikin tsoro suke ce ku tafi wurin annabi muhammad alaihi salatu wassalamu masu abun kenan idan aka zo yace ana laha kuna ta yawo dama ni ne da wannan abun ai kallan ku kawai nake kuna ta zuwa gonsu annabawa ga asalin inda abun ne kenan a zo wajen oga shugaba yace ana laha shi zai je gaban Allah ya fadi ya sujjada shi Allah a ceci mutane annabawa annabi ne zai cece su da waliyai da siddiqai da shuhada'u da salihan bayi kowa duk ranan muna layi na fata an gane annabi ce waɗannan duk a samu musu mafita to sai a samu wani sakare wanshi ba buƙatar ceto annabi wannan babu na dabi'a ce annabi na son ceto annabi muhammadu kai kace baka so kai addu'an kar sai ka shiga wuta za a cece ka kai kamata ka ce ba ma fatan mu shiga wuta a cece mu Allah sa wutan nan ma mu ji labarin ta ina fata an gane tana yin mu muna gaba shi muke fata amma wannan ceton hisabin kowa yana buƙatar shi alayhi salatu wassalam to a wannan lokacin Allah yake cewa la yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahu azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ya kiyaye sai Allah ya ce ni
ulaika alladhina ishtaru dhalalata bil huda wal azaba bil mawfira fama asbarhum ala anna
Allah ce ulaika irin waɗancan mutanen waɗanda suke boye gaskiya saboda wani abun duniya da ake basu su boye gaskiya saboda wani matsayi da suke da shi ko saboda alfarma da suke da shi kana da connection da wani babban mutum amma baka iya faɗa mishi gaskiya shugaban ƙasa ne ko gwamna ne ko senator ne ko chairman na karamar hukuma ne duk wanda kake da dama na ka gaya masa gaskiya ka ki ka gaya mishi ko da kai da shi ne to ka ci amanan al'umma dole ka ce ranka dade fa ya kamata ai kaza ai kaza a cikin hikima da girmamawa amma da ka je ka ce ai abubuwa suna tafiya daidai ai addu'a Allah kara maka lafiya Allah kara daukaka ka wannan ka cuce shi ka cuci kanka shi yasa dole a gaya masa akwai matsaloli abubuwa ba sa tafiya daidai akwai hanyar da in ka fada zai dauka ina fata an gane amma akwai wanda da an zo sai a ce ai annabi salati ana zuwa a ce ai annabi salati in aka tashi ai ta jawabin godiya da yaba mishi to kaga an cuci al'umma duk inda ka samu dama da waɗannan mutanen gaya musu halin da al'umma ke ci wani bai ma sani ba wallahi akwai wanda bai sani ba akwai wanda an boye shi ne a villa bai san me ake ciki ba sai abin da aka gaya mishi Allah ya jinkai da rahama ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda Allah ce irin waɗannan mutanen sune waɗanda suka ainihin musanya bata da shari'a bi ma'ana suka bada shari'a aka ba su bata domin ishtara shine kaman musanni shi yasa ake kiran kasuwanci da ainihin albai'u washira'u ai yanzu kai ka bada wani abu ne an baka wani abu shine kasuwanci din abin da yake haramun ya zama abun jinsi ne kala daya duk abin da yake ba jinsi bane kala daya riba bata shiga ciki tunda an samu wani makwana nan da ya trending a social media wai ka zo ka sayi raken 200 sai ka bada 1000 aka baka canjin 800 wai ya zama riba so da shine shugaban mahaukata to nawa za a baka canji wai sai dai ka sayi raken 600 ya zama wai canjin abinda ka siya yafi canjin yawa amma as long as abinda ka siya bai kai canjin yawa ba wannan abun ya zama haramu an gane ko ya bada misali da rake na fito a masallacin juma'a nan na inda muke sallan azhar da asar sai wani mai rake tare ni saboda da rake malam misali nace malam wallahi wani malami ya kashe mana kasuwa nace me faru ya ce duk wanda ya sayi rake ya bada 500 aka bashi raken 100 ko 200 aka bashi canjin 300 wannan 300 riba ne haramu ne yace shi ya fahimci a kwana biyu nan babu kasuwa sosai nace masa ba gaskiya bane ba babu inda riba ke shiga sai in abun jinsi ne kala daya amma as long as ba kala daya bane riba ba za ta taba shiga ba ya halatta ka bada buhun masara 10 a baka atamfa guda 10 15 ko 30 ba riba bane ba dan abu ne daban-daban ko ka bada wake a baka masara ba jinsi daya bane ba ko ka bada shinkafa a baka dawa abinda ake nufi ka bada masara a baka masara shine haramun ki shiga ko ka bada wake a baka wake ko ka bada tsohuwar 1000 a baka sabuwa sai ka bada 1000 da 100 a baka sabuwa guda ɗaya wannan 100 haramun da dukkan su naira ne ina fata an gane amma ka je ka sai abu a ce ba za a baka canji ba Allah ya sauke Allah ya ce to wal azaba bil maghfira haka nan sun yi musaye na azaba da gafara bi ma'ana sun karbi azaba sun bada gafaran da ya kamata ita ya kamata su nema Allah sai ya ce fa ma asbarahum ala nar wato wannan at-ta'ajjub kenan ma dinnan at-ta'ajjubiyya ce fama asbarahu Allah ce kai mamakin irin karfin halin da suke da shi alan nari na zama a wuta duk wanda zai yi waɗannan ababan da Allah ya lissafa fama asbarahum alan nari Allah ce imamakin karfin halin su da juriyan su da hakurin su alan nari dangane da zama a wutan jahannama domin kalmar ma dinnan litta'ajjub ce kuma tana daukar hukuncin muftada ne asbarahum kaga asbara din fi'ili ne wanda yake madi hum wannan damiri in ka hada jumlan gaba ɗayan su suna daukan mahallin khabar ne na ainihin muftada aljaru wal majrur ala nari muta'alliqun ne da fi'ilin asbara Allah kaman wato yana nuna ayi mamakin suna da karfin halin da za su zauna cikin jahannama shi yasa suke aikata wannan abun sai ayata karshe da zamu tsaya akan ta insha Allah zalika
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد
الله ce zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq zalika wancan azaban da suka shiga da wannan sakamakon da suka samu ya faru ne bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq saboda Allah ya saukar da littafi bil haqqi da gaskiya kuma suka boye Allah ce bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira to al kitabu ana nufin al qur'ani ko kuma dauki al kitabu ana nufin ismul jinsi Allah ya saukar da littafai bil haqqi da gaskiya ko Allah ya saukar da al qur'ani bil haqqi da gaskiya wa innal ladhina ikhtalafu fil kitabi lallai wadanda suka yi sabani a cikin littafi lafi shikakin suna cikin sabani tsakanin su da juna ba'idin sabani wanda yake manisanci kisa duk lokacin da mutane suke bid'a ko suke kan wani abu na shirka to zaka samu su kansu akwai sabani tsakanin su da juna yanzu ka duba sabon rigima da ya bullo akan cewar wani ya fito ya ce a sake kowa a kama annabi a cikin su ma aka ce a shi ma bai kyauta ba ba zai ba a sake kowa a kama annabi dole a kama wani da wani su he su kai su wurin annabi yanzu rikicin da suke tayi kenan wani kuma sai ya ce to a shine manzon manzon Allah a sake kowa a kama manzon manzon Allah aka ce shi kuma ya tara kanshi kasa da yawa to shi yasa ka'idar shine lokacin da ka rike Qur'ani da hadisi ka zauna lafiya duk wani malamin da zai maka magana karshen ka zai kai ka fadan annabi ne shi ya koma gefe ba zai ce shi sai ka bi shi sannan ka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a wajen wala ya kallibuhum Allah din nan zan karanta hadisi guda ɗaya in akwai ko minti ɗaya ko biyu akwai malam sama hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim a cikin kitabul iman hadisi ne daga abu huraira Allah kara masa shi ma hadisin ta hanyar amash daga abu hazim daga abu huraira kale yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi yace salasatun mutane guda uku la yukallimuhum Allah yawm alqiyama Allah ba zai magana da su bararan gobe kiyama Allah kiyaye wala yanzuru ilaihim Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabul alim suna da kuma azaba mai radadi waɗansu mutane ne guda na farko annabi ce shekhun zani tsoho mazinaci ka san daga cikin abin da zai saka daina sha'awar mace akwai shekaru mace ma ta halal to amma ka tsufa shekara 70 kuma kana mazinaci bai kamata Allah kalle ka ranar gobe kiyama ba wato karshen kekashewan zuciya kenan kaga an kama mutum dan shekara 70 da yarinya yar shekara 8 wanda akwai shari'a musulunci kashe shi kawai kamata yi amma tun da babu doka ba ta aiki jami'an tsaro ma da yawa son zuciya sai ka nemi labarin ma ka rasa shekun zani tsoho mazinaci ran tashin kiyama babu shi ba rahama Allah subhanahu wataala wa malikun kazzab da kuma sarki makaryaci malik shine mai mulki a samu gwamna makaryaci ko ciyama makaryaci ko shugaban kasa makaryaci ko sanatoci makaryata ko ministoci makaryata kamar yadda ke faruwa a waɗansu kasashe haka ne ko malikun kazzab mai mulki makaryaci duk mai mulkin da ya zama makaryaci ya muku ƙarya ya muku ƙarya ya muku ƙarya to ran tashin kiyama babu shi babu rahama Allah subhanahu wataala na uku wa a'ilun mustakbir da talaka mai girman kai ga talauci ga girman kai ran tashin kiyama babu shi ba Allah subhanahu wataala kaga mutun talaka yana tafiya yana doro shi kadai yana ta takama kaga mutun na wanki da guga sana'a ce mai kyau ba haramun ba ba kaskanci ba amma sai ya dauki kaya mai tsada na masu wanki ya saka ya tafi hira da daddare ba ai akwai wanda ya kira ni wai yana neman shawara ta yace mallam gani nan na ga mai wanki na da kaya na me ya kamata na mishi nace karbu da shi karkaci masa mutunci a cikin mutane a'ilun kazzabun kenan a'ilun musakbirun talaka makareci mai girman kai to shi yasa idan Allah yake talaka kai kokari ka nisanci duk abin da Allah zai fushi da kai ba abin da kamaci talaka in ba neman aljanna ba ina fata an gane dan karko ka zo kai 20 ka san ko a kwallo 20 matsala ce ko ba haka ba to in aka maka 20 in aka zo gidan ku aka rike ka 21 haka shikenan an gama da kai ba haka bane ba to a'ilun mustakbirun kenan kar ka zama talaka amma mustakbiru mai girman kai wannan shine karshen darasin mu ne sai Allah ya kai mu sati na sama insha Allah na'am yayi tambaya mai muhimmanci da muka ci ahlul kitabi wa akwai sauran su abin da sai wannan tambaya akwai wadanda suka ce wanzu babu ahlul kitabi wotun da annabi ya bayyana babu ahlul kitabi sai dai ahlul qur'ani wannan maganan ba gaskiya bane ba hatta shin duniya akwai ahlul kitabi domin a lokacin da annabi yake raye saura kwana 80 da wuna ba annabi ba duniya Allah ya ce akwai ahlul kitabi a lokacin da ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal musanatu a lokacin annabi kasa da wata uku ya rige masa a duniya shi yasa maganan cewa babu ahlul kitabi ba musaban ahlus sunna bane ba ahlul kitabi akwai su har tashin duniya insha Allah kai ne na karshe mallam na'am ba abin da zaka fadi eh Allahumma amin yace mutun ne ya hamma ya rufe baki me zai ce nace ba abin da zai ce abin da annabi yace wanda ya hamma ya rufe baki saddafahu ina fa mustata gurgudan iyawan ka rufe bakinka amma a ce wai sai an ce auzu billahi kaza kaza wannan babu hadisi akai sunna shine ka rufe baki da ka gama ka more in kana jin bacci ka je ka kwanta ara mana baka dama da kai za mu rufe afwan mallam na na wai menene girman kai annabi ya fassara cikin sahih muslim an tambaye annabi menene girman kai annabi yana magana cewa la dukhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar duk wanda ke da girman kai daidai da kwayan zarra ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi ya ce to ni na so a ce kaya na mai kyau shi sahabin dan gaye ne yana son sa kaya mai kyau ga takalmi yana dan taku daddaya yile yana da wata yar buduro shi zai je hira kaga dole dan ko ba haka ba to sai annabi yake da sha'awar nan ba shi bane girman kai inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau kai gayenka kai komai babu wani abu sai annabi yace abinda ake cewa girman kai al-kibru alihim batarul haqqi wa ghamtun nas abinda ake cewa girman kai shine wulakanta mutane da kuma tace gaskiya kace kai ba wanda zai ga ma gaskiya ka dauka to ka shiga cikin wannan hadisi annabi ce ba za ka shiga aljanna ba ko kowa kana mishi kallon banza ka san ko irin waɗannan mutanen yare ne kowa baya ganin girman kowa baya kimanta kowa saboda ta dama da Allah ya bashi ko saboda mulki ko saboda kuɗi ko saboda farin jini to duk wanda ke wulakanta mutane dan wata dama da ya samu ko shi haka ma akwai talaka ma mai wulakanta mutane zaka da wani gidan masu kuɗi mai gadi ne zai ma wulakanci mai gadi ko ba haka ba to duk wanda sun shiga cikin wannan hadisin to kuma sannan abu na biyu kin karban gaskiya Allah ya raba mu da girman kai Allah ya sa mu cika da imani subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وبليك السلام عليكم ورحمة الله